Daga murya Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Irin yau da gobe kuke sauraro daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma cikin kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu a adireshin mu ta yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi da girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawar gani na cigaban al'umma da dai sauransu. A yau Laraba shirin zai leƙa Nijar tare da wakiliyar Mutamar Abari. Sai a sake gyara zama a cigaba da sauraron shirin yau.
Kamar ko ina Jamhuriyar Nijar ta gudanar da sallar layyata a ranar Lahadin da ta gabata. Sai dai kamar yadda aka saba a bana, abubuwa sun sha bamban kamar yadda jama'a ke bayyanawa. Mutane da yawa da suka saba yin layya ba su yi ta a bana ba saboda tsadar rayuwa da ta'addabi duniya.
Sunana Watsuma.
To Watsuma, yaya an yi sallar lahiya?
To mun yi sallar lahiya. Allah lahiya, don muka yi sallar wannan.
Yaya an samu an yi yanka ko an yi komai da komai na sallar?
Kai yanka, ina ka samu wannan matsalolin sayan shinkafa, wahala ta ishi duniya, ba mu samu ba wallahi dai.
Ce kana ne ki kenan?
Ah wallahi, to ba dole bane da ƴan iyallanka. An dan samu dai ɗan sadaka dai makwabta san bana dai an sa a baki dai. Shine dai kawai dai wallahi.
Ya ci ga sallar ta bana.
To an gode ma Allah. Me za a ce tunda Allah ya nuna maka ai ka gode mishi.
Ko kamar aka duba shekarun baya.
Kai to an gode ma Allah gaskiya bana ce fa. Gaskiya bana ana shan shadi, Allah dai sa muna cikin masu kwanukan kuma Allah ka murwarar abin.
An samu an mara ta sallah kuma da kun yi abin sun sallah.
To an dan samu dai an dan dafa dai an ci. Yara kuma kan sallah tun na bara ne dai suka yi sallar su da shi.
Na azumi.
Na azumi ne aka yi sallar layyi hallo da su. To wallahi bana dai matsalolin ne suka yi yawa. Dabobin ga su nan kuma kawai kuɗi ne babu, su ba ma tsada, amma kuɗin ne kawai da babu na a saye dabobin ne dai shi ne.
Ba su da tsada amma su saya ba kuma?
A'a ban saya ba, ina kuɗi zan saya, ba yi da kuɗi ba za a saya. Babu kuɗi.
Sallah
ta bambanta da fada. To a sallah ta bana hota bambanta gaskiya.
Sunana Aminu Alhaji Musa. Allah ya lawa alhamdulillah, mun gode ma Allah. Kul halimi sallah dai gaskiya dai alhamdulillah dai gaskiya. An gode ma Allah. Duk da kire ba ta kai ba kamar ta baya dai banin ma dai komai da komai dai gaskiya dai muna ma Allah godiya Allah. Mun ta laya mun gari laya. Ni dai gani dai gaskiya alhamdulillah kawai.
Bayan karagonka.
Ah na yanka wa insha Allah.
Eh ka dari na
magana. Ah bai kai ba jika dari gaskiya dai kamar na 65 eh da bi ne ma da tinciya
kun
a an yi abinci gaskiya an yi abinci an yi kari da sai an kariya an yanka
an yanka zabi
da kashi
ba ka da matsalan ma
ba
su zabi
a gaskiya alhamdulillah shine nake tinkina tana ta goma Allah gode
bambanta ta baya sallolin baya da na bana
eh gaskiya sallolin baya ni da kaina sun mamaki da bana tunda kamar abin da aka saba yankawa bayan gaskiya yanzu wannan su karin bai san ba eh gaskiya tunda an gangama zuka ma na iya su yi da gida ana iya yanka shidda ko bakwai haka kuma yanzu gaskiya akwai rishin kudin gaskiya akwai rishin kudi babu kudi kuma ai dabbobin ma kuma ba su yi tsara ba irin na baya su yi da lai kuma akwai sunya kudi ne dai gaskiya babu eh amma dai an samu dai bakin gwalgwado
yara
an musu kayan sallah ni ma da kaina nayi eh alhamdulillah gaskiya
sunana Hinda
to malama Hinda an yi sallah lahiya
lahiya lawa muka yi sallah wallahi alhamdulillah an gode ya Allah
an samu an yanka rago
insha Allah an samu tunkiya Allah na yanka eh tunkiya na yanka amma bata kai ba ta bara
eh yasa
wallahi da ba da bana ba dai bane kuma ba Niger ba duka duniya ce haka nan ne
menene da su
wallahi kudi ne babu amma da aka samu aka samu aka yankan an godiya Allah muna cikin godiya Allah mun je hudda ma a cikin wannan matsala
an yi abincin sallah an yi
komai an yi abincin sallah amma ba irin na da ba
bayan ka zabi da kaji ba
an yanka amma dai duka dai ba irin na da bane tunda yanzu da zaka ga kwanoni suna yawo a gari a unguwa yanzu shuru ne sai wanda Allah ya ba wanda Allah ya hore ma shi yake dawa shinkafa jika 20 ina kai ina bata shinkafa yanzu babu zancen wasa da abinci
abincin sallah ba kaman na da ba
ka ba kaman man na da ba wallahi tattaktawa ake ana adanawa sai mana Allah uni dai hudda mu wannan
kan sallah amma yara kin yi kan sallah kin ma yara
eh mun yi kan sallah mun ma yara kan sallah
a wuce da dama mun
insha Allah mun yi kan sallah
sunana Mala Al-Mustafa
Mala Al-Mustafa an yi akai sallah
to mun yi sallah re lahiya an yi ta lahiya an kare lahiya an yi yanka an ta yi kuma gashi kuma kowa ana zuwa ana barka da sallah
eh ya kake ganin sallah ta bana
to sannan sallah ta bana dai alhamdulillah ba dai bane kamar da na sauran shekaru
menene dalili
saboda a yanzu lokaci wannan babu kudi sosai dinda ma dabbobin ba su yi tsada ba amma kudi ne babu shekarun baya akwai kudin amma su dabbobin tsada gare su
kuma duk wannan ana
sai eh kana sai kuma bana ma alhamdulillah an samu an saya kuma abin da dai sa wannan tsada duka wannan cikin yanayin da muke ciki ne na yanzu na zamani gashi nan kuka dauka yanzu a Nigeria ne ra ta hawadi kuma mu muna cikin wani yanayi na saki gina kasan mu shi kuma ana neman incin ka dole sai an sha wuya dama to alhamdulillah duk da wannan dai an samu an yi duka wannan da tsadar rayuwa shi kuma dama tsadar rayuwa an dauka dama ai kuma ga ayyukan mulkin dama akwai tsadar rayuwa yanayin duniyar ne na da muke ciki a yanzu tun daga yaki da ya fara daga can wajen Ukraine har ya zo kuma da yanayin duniya ne wannan to amma yara kayan sallah duka alhamdulillah
kai mata yi kayan sallah
ni ban yi kayan sallah ba da yali aka ma dai saboda abun ai ga rago kuma ga hallo kayan sallah abun da yawa ne
sunana Mamunu Malam Ado sallah gaskiya alhamdulillah mun ma Allah godiya tunda gaskiya an samu an yayyanka mutane da dama sun samu su yi layya gaskiya bana alhamdulillah ni ma gaskiya na yayyanka na yanka gaskiya na yanka guda biyu kuma gaskiya
sallar ta ranar da na baya
to gaskiya shi dama a kowane lokaci dole wata ran abu yayi dadi wata ran kuma gaskiya ya rage dole wasu wanda su yanka ba bana baɗi sa yanka in Allah da wanda kuma yanka ba ra ko wanda ba su yanka ba bana shi ko wannan lamari ne na Allah diyan da dai mutun ya tsinci kanshi kawai ma Allah godiya shine dai gaskiya mutala an yi ma yara kayan sallah kowa da komi da aka saba yi dai gaskiya alhamdulillah an yi shi gaskiya ni dai maganan matsala komi da komi ni gaskiya alhamdulillah gaskiya na yanka zabi an karya kuma na yanka raguna kuma kayan sallah yara komi da komi an musu gaskiya alhamdulillah
sunana Maryamu Manzo to sallah dai alhamdulillah dai za a ce amma dai ba kamar dai yanda aka saba yi ba shekarun baya bane gaskiya abun akwai wahala da tsadar rayuwa ba matsala dai dabbobi ba su tsada matsalar kuɗi ne babu na sayan dabbobi sai dai kawai dai a ce alhamdulillah an gode ma Allah
amma ke da gani an san akwai kuɗi
to rin asirin ubangiji dai mun samu mun sai an san dai yanda aka yi an samu an sai an yanka amma
300 dai nake shi ana
kai ya bar yayuwa ai wanda yake da zakat 300 yanzu ai
ko
gaskiya ba karamin mutum bane ba ragon mai babu na zakat 300 irin ragunan ma da ake sai da zakat 300 yanzu ko da zakat 100 kana iya samun su to babu ma kudin ba dai ka sai su ragon zakat 60 muka yanka
ba shakka a abincin sallah an yanka zabi
a an dai abincin sallah
shima abincin sallah kenan dai
gindin shi yake zama ba a bai kai ba amma hudu wannan zance gindin shi yake zama sosai yanda shinkafa take tsada duk abinci hatta da wannan tumatir danye malam ko na 100 babu
a kwano wake ka yanka
ba mu yanka ba zabuwa da hanji muka yi
miya
unin sallah akai abincin sallah amma ka miyan ma sai a hankali ji masha Allah dai za a ce wannan lokaci an gode ma Allah
to an yi kayan sallah ai ko
a ana neman tragon sallah wa yake ta kayan sallah
ana sallah azumi kika sa
na sallah azumi dai aka maida
yanzu ana na sallah azumi
ne na sallah azumi dai yake to na sallah ma buta bukata ka sallah ai sallah aiki ce
na sallah azumin ba a wanke ba kawai aka maida ko ko kawai da
aka kakkade dai aka aje kuma sai aka aje malaiya
an je ba wanke ba an wanke dai an aje malaiya tunda an san zamanin ya yake ciki a dai samu abin sawa
karam fasi lalle ta azuwince
aka sari a wannan lokaci na sallah samari da ƴan mata na taka rawa wajen shirye wasanni picnic zuwa night club da nishadi daban-daban sai dai a bana matasan da nazanta da su sun bayyana min matsin rayuwa yayi tasiri sosai a harkokin su
nan ina wata fada ta samari tabarakallah masha Allah samari sun hadu tip ranar sallah assalamu alaikum sunanka
Muhammadu
to malam Muhammadu ya akai sallah
Sallah gaskiya an yi sallah alhamdulillah me matsalar problem guda ce babu kudi
asha
gaskiya
dani ba babu kudi Muhammadu ga kanka na ganka ka sha sha da barkalla wani ba kan sallanka bane
kan sallala ne me kudi sun tsaya saboda lokacin nan kudi ana samun kudi da kaje ka tsaya wajen uwan ku wannan an ba kudi amma yanzu kudi komai harka ta tsaya an kaje ma su kansu dubara suke kwamba su nemi wanda su sira goma wallahi lakwal mu
da kamar yaya kai sallah to
sallah abin yanka rago ba me amma an dan an wani a gida an yanka mana
ba amma ba su yi ki dinki
dinki
ba amma ba su yi ki dinki
ba amma su yi dinki babu kudi za a zo amma
ba haka kuma baka mata ba dinki
dinki gaskiya
bata ba tare ba
na kwatanta mun ta san da yanayin gari yake da wani abubuwa haka shine kwatanta mata ne ko da kudi ne babu kuma ita ma ta san
an san samari da shirye show wata rawa wani haka ku shirye wani chop haka irin wannan ko wata haduwa ai mai shuyi ai wane ne ba ku yi shi ba bana
eh bana gaskiya mun ne amma bai kai bana baya ba saboda lokacin nan muna hada sync mil simil haka mai amma na bana gaskiya bakin mu katmil bakin katmil mun kasa ba ai ba wani animation dia kamar irin na baya
to ga wani dan samariya sunanka
harka eh
sunanka
Abdulhamid sunan babu kudi domin Allah
kuma babu kudin ne
wallahi babu
amma ku alamun ka kamar mai kudi
ah
Allah
kawai dai ina ganin tsoro ne yake ma mun magana kudi babu su
ashe ko an ce ba magana ba suke
ah
an ce ba su magana
babu su ne kawai babu su
amma ku raga
ai karar da bana kawai sai an
ce Allah ko na sallah ne amma masu tsada ne to yaya kenan ba kama ba budurwa ka kayan sallah
kai ba mata kayan sallah ba
to ya kuka karata kuma
eh to ana nan dai ana
ta gane ko kuma an bata ba ta yi hushi ba
a gaskiya Ta yi hushi.
Kenan ba a huta ba da ita ran sallah.
A huta da ita ba.
Buku huta sallah buku je ko ina da ita?
Inda sai nan muke. Ko haduwa ma ban yi ba.
Ko ya za'i?
Eh to tana iya yi an bata guri in bata je ba kuma halal.
To bari in karkato nan. Ah na ga wannan shi yana fara'a. Na san dai sallah ta zo maka a cas.
Sunan Suleiman. Gaskiya bana an yi sallah alhamdulillah. Sallah ko kudi ne da babu.
Kan Allah ko ama kukan kudin yake
amma gaskiya ba layi tunda mu ma mun yi layya a muna yara
kai layya kenan
gaskiya na yanka da ku ya karemi
Allah sarki
kenan mun ba layi sai mu ci alhamdulillah kuma sallah ba yi ta bayan da ake yin ta baya ba kudi gaskiya
to ba bangaren su baby fa amma baby din kin sallah
an dai ba da rabi ta ci ga rabi
to yi ka Suleiman ya yi Rabi ka bata ta cika?
An bata rabi ta cika rabi kudinta gaskiya don da ta san ba kudi.
Kun yi an huta da ita yawon sallah kenan?
A hutar gaskiya muna sa ran gobe ne zan yi.
A sai gobe?
In Allah ya yarda.
An bata rabi ta cika rabi a dole a huta da ita ko?
Haka ake sa rai in Allah ya
yarda. Ya kake ganin sallar da samari sallah sosai sho 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 ake shirya ta?
A banan ma gaskiya an yi amma ba kamar yadda aka yi baga ba saboda bana kowa bai da kuɗi
nan ma dai gani na da zango a wata fada ta samari assalamu alaikum sunan malam
sunana Abubakar Adamu Ahmadu
to malam Abubakar ya aka yi sallah
sallah an gode ma Allah
komi da komi
zamzam saboda ai kowa ziyara an ta yi an ga sai an gaggaida su an yi abubuwa a sai dai a gida dai da suka yanka kowa ana yanka da sunan shi shi ne muka samu dan buwashin mu muka zo muka yi fada mu muka zo muka zauna kawai muka yi buwashin muka soji mu muka zauna muka ji sallah dai alhamdulillah
ya bangaren dalim
kan bangaren
dalim masoyiya
ita kuma an yi kokari an mata complete
ta mata dinki
da miki iri guda complete mai kyau
ma shakka
wanda kenan mun tashi ko washegan sallah mun kai ko photo ne mi saboda souvenir na sallah tana yawa ba katiba ne sallah ta gaba a hadu
Allah sarki abar tarihi
dai abar tarihi dai aji a aji story
an je an yi photo nan kenan
a sai gobin Allah kamri
aha to kamata dinki shadda ka dinka mata ko lesho ko atamfa
in dai rob dai wannan kaman kular ta mata guda rob dai wannan
eh
wanda su tayi magi da kayan da kular ina
ka ku kai kala kai kai da ita
walla dai ba
amma dai kana son wannan budurwar ta
sosai
Allah sarki to Allah ya bar soyayya
amin amin
to malami na gaba ko sunanka
to ni dai sunana Inusa Ahmadu Bura
to malam Inusa ya aka yi sallah
to an gode wa Allah da wannan sallah da ta gabata saboda rayuwa ce yau da gobe ba irin ta da ba amma shi godiya ta Allah ita ce abu mai dadi a fari abun yanka ba
wani sun yanka
su sun yanka su ma amma bayan da ake so ba
Allah sarki
shekarar ta bar ba irin kowace bace ba har ga Allah kowa sani har ga Allah kowa sani shekarar ta wani ba
ya samari kuna shirye show ku shirye wani picnic da sauransu yaya bana ba ku shirya ba ku
ah bana ba mu shirya ba paske
picnic ba
ko mi ba azabna muke kawai saboda cikin show maji ake jawa
ba aiki
ba aiki
ba kudi
ba kudi
to sunana Abdulhamid Hamza
to Abdulhamid ya aka yi sallah
to sallah an yi ta alhamdulillah sai dai a ce an yi ta kamar cikin rashin kudi ba kamar da ba shekara petri ana shiryawa ana dan hita ana hita ana dan yin sorti
kuna huta haka to, zaga ya night club ko
zaga wani H class wani ina aje wani jibe ayi potuna wajen dala 100 ake hoto guda to amma yanzu wani sallah wallahi guda ma ba ai ba
darin ma bata samu
wallahi darin bata samu ba yanzu in ka samu darin in a inji zaka ba kai da kudin same isas to kina abin ya zama bi
to ya kuka da ita
kai deja yanzu ita ma ta san deja harkokin sai a hankali
ta dangana
ah ta dangana kai ah an gane ma juna gaskiya
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to ya assalamu alaikum
muhammadu malaiku to kai dai alhamdulillah ba dai kamar irin na dawa
bana ba ai ba a shirya raye-raye ba da wasu picnic da wani zuwa night club da sauransu
gaskiya dai bana ba ku wannan abu
ya me yasa ku jira ba
haka
kuɗi ba kuke yi kuna shiryawa
to muran gaskiya ana samun kuɗin ne da shi yasa ake hada yanzu dai gaskiya babu
to ya kuka yi kai da suite dinka
suite gaskiya ita ma ta sanya
hakura kai
a ta hakura ita ma ta sanya da garin yake
kamar ta baɗin ki baka ba da kuɗin lalle kuɗin kitso duka baka bada ba
wannan madan sai akwai ake yi ita ma ta sanya
kuma ya kuka yi da ita hufa a bata ba?
A ba bata ba.
Muna tare?
Muna tare.
Allah sarki.
Ita ma ai ta sani.
Shi ma dai wani magidanci da na yi kicikisu da shi ya shaida min sallar ta bana sosai ta sha bamban da na shekarun baya.
Ana kira na da Ibrahim Gwangwasa. Eh Allah gwada mana sallar lahiya. To sai dai sallar kuma gaskiya sallar akwai matsaloli a cikinta. Saboda ɗan kana yanka biyu. Da kan zakayanka daya shi ma ba wannan kirki bane zakayanka mai yanka biyal in yayi kokari ya yanka biyu ga dabbobi arha amman babu kudi kuma abinda duka ya kara rikita abin gaskiya ita wannan gwamnati Allah ya musu albarka Allah ya darme ta Allah ya dawo musu a fi sabilillahi lalle azimin ko dabba Niger ta san Niger ta canza baban matsaloli da muke so gwamnati ta ankaro a kansu ta nemi ci maka yanzu shinkawa kiri ba an kai ta shika 20 kuma ga ba kudin to mu matsalolin da su ne suka dame mu saboda fi sabilillahi alhamdulillah dai zaci
suka hana ai sallan yanda ake suka mada
a ba su bane saboda ai kasar tana cikin wani haji in ba dan ba Allah ma ya mana sai da addu'a ta al'ummar kasa da su shugabannin da Allah ya sa mutane ne masu son a yi addu'a masu mu'amala da malamai kansu da kawusu wadi suke a tashi a roki Allah shi kuma Allah babu abin da ya buwaye shi
ya zaka ga bambanta salloli da aka yi shekarun baya sallah na shekarun baya da kuma wannan ta bana
akwai bambanci ita wannan sallah ai babu kudi a hannun mutane kuma dan abin da zaka samu abinci ne za su yi ba mu da wani abincin ba shinkafa ba birni da kauye shinkafa ce
akwai hatsi da dawon masara mana da dawon gona
to ai yanzu kika lura
wannan duka an kace shi ma can gurin abinda dan za a dan baka ba wani abu bane wanda zai ma kuma mutun kana da kaman migidanci kana da kaman yaro 10 ko 12 ko 15 dan saboda Allah tiya uku ta ma ai ba ta yi to shine ai abu amma muna tsammanin da in Allah ya ra abin zai warware tunda mun ji prime minister ya ce insha Allah duk mangazar da take cikin kasar Niger kan cikin ta kan waje an ce za a yi ka tuhunci maka kuma muna sa tsammanin magana in suka hade ta babu kuskure a cikin wannan insha Allah su a aikata
yanzu an yi sallah lahiya
a mi sallah lahiya
an yanka zabbi an ce
eh mi yanka zabbi wannan ai ba
an yanka sallah komai da komai
ita wannan ai ba mata kayan sallah sai dai ku mata ake ma da yara sune masu daukan hankali
amma kai yanzu baka yi ba dinkin sallah
a ni dinkin sallah ne yanzu sai dai imma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wannan ma dinkin sallah ne
amma uwar gida ai
a da yara
dole
ne a musulmana wannan ai sune masu daukan hankali
ka ce kamar ba wannan ba sallar zabi bace amma ana yanka zabi a da wannan sallah
eh to babu dai ita wadda dai muka san dole ne he ka nemi zabi ita ce ta ce
to kai yanzu bana baka yanka zabin ba
a wannan ban yanka ba ita ma da kanta tace mini dan saurara ita da kanta wallahi in tausaya mini tai wallahi a ta tausaya mini saboda Allah wallahi Allah to Allah taimake mu
Nana Fatima wata budurwa ce cewa tai ita za ta karda cewar sallar ta bana an yi ta a cikin rashin kuɗi
sunana Nana Fatima ta an yi sallah lahiya in sallah lahiya amma sai dai ba kayan sallah shimari babu kuɗi kuma dai ana shirin ayi walima dai ayi wasa da dariya amma dai alhamdulillah
ya aka yi babu kayan sallah
to samari babu aiki kuma babu kuɗi
kawai na ci bai da aiki
gaskiya bai da aiki
kawai babu samsam ko dan
babu aiki
wannan
a babu aiki
dai aiki haka ne kike san abinki
na sarki san kana kuma mun je ma mun gaggai da ƴan uwa da amna arziki amma duk da wannan to babu dai kuɗi babu kuma abin da zaka ba ma mutane
to yawanci ƴan mata da samari ana shirya kamar wasanni haka ko wani picnic ko wani zuwa Nusnan ko kuma haka dai ayi el walima haka a tsakanin abokai da samarinku da ƴan mata ƙawayenku su ma da samarinsu ana shirya wasanni kamar yaya wannan bangaren
a to wannan ma dai alhamdulillah shi ma dai harkar kuɗi ne dole sai da kuɗi za a tayi ayi siyayya ayi kaza ayi kaza amma dai shi ma dai to gaskiya dai shi in dai ba a wuta ba amma ni sunan haka an leka dai da ƴan kannai shi ma an leka an sha askirim kaɗan ba diya ba
kuma ai dan su picnic da sauransu
kai picnic ba a wuta ba babu kuɗi shi kuma wannan abu ne ne an tara kuɗi sosai
a da kuna zuwa su picnic su sorti da sauransu su aje night club
kai ada alhamdulillah ada da kuɗi a gida ba da ake baka yanzu kuma samarin ne ai suke zuwa to kuma su in basada kuma su in basada kawai dai alhamdulillah
mana dai sallah an yi ta
mana dai sallah ga ta nan dai an yi ta sai godiya kawai wani layya ma bai ba wani layya ma bai wani kan sallah ma bai sa ba
da yace miki ba shi da kuɗi kuma biki wani batare ba zai ce ko ni
kap gaskiya na dan damu dai kadan amma kuma nan dai ina son abu na haina dan hakura na hakura sosai na nuna to shikenan mun hakura
madalla kafin mu kakkar shirin namu na yau za mu leka filin girke-girkenmu.
masu sauraro yanzu kuma sai mu zagaya bangaren kwalama inda zamu gayyato mai tukudi saboda maskin nama sai da faro-faro tukudi shine abin sha a yanzu ga mata musamman ma irin ayyuka da suka yi na nama ga hayaki ga maskin nama sai da tukudi
assalamu alaikum nice Sara Mustafa anan da magaran anan zandar da magaran ba goyi shagindi
to malama sarai muna so ki dan mu bayani a game da tukudi dami dami ake hadawa a daka tukudi
tukudi dai hatsi za a surwa a surwa hatsi a gyara shi a nemi tukku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa kuma tukudi muhimmancin shi yawa gare shi yayi kishi dari
kamar ya ne ake yin shi tukun kan mu je ga muhimmanci
tukudin aka surwa shi au a gyara shi da na da aiki sarere shi ne ake azakudi alika adaka da hannu yanzu aba aka lalace ake rika a mashi amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka nan duk kudi ba a ga mashi muhimmancin shi da yawa ne
inda ake daka shi
yanda ake daka shi a zo a daka kayan yaje shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai kuma sai a zuba shi annan nage ciko a gama a tadaka shi a tamshi a kirba shi
haka ne suna daka da hannu
wasu na daka hannu wasu kuma mashin zasu kai rabi su niko su zo su kirba ta a gida
wanki hatsin
ake ana wanke shi rabi ake wanke wa ta kudi na kirki rabi ne ake wanke wa gaskiya a rabi ba a wanke an dai ana son ta kudi na kirki wannan gumba ce a hada a daka a hada a kirbe shi ne su a yi wasu yanzu ya zama tun zamanin shinya ake da kirba shi ake to kin je muhimmancin ta kudi gaskiya
a aji shan kirba
an aji kirba shi a aji shi ana gutsala da kadan kadan mace tana sha da matan da aiki sun tsaya na masu gidan kansu ce ne
kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake mata suke daka shi da hannu to yanzu akwai hade-hade da ake mishi wasu suna sa kamar cuku wasu suna sa dabino wasu suna sa buluma akwai wanda naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu
eh zo suna sa kwakwa wani kuma yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a masa tattasai karamfani zaka sa rikita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi
ari
ta ga kunku ne ta ruwa ka in ka luko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karamfani sai ka zo ka sassaka madarar kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya shi yayi kuma dadi a yanzu yayi sauki kuma yayi dadi ina da kishi wanda ake sa dabino shi tare da ciko ake ga masu wannan dabino da ciko eh shi tare ake sa shi gaskiya tare ake ga masu sai a gama shi a daka shi tare gaskiya kuma yanzu wannan dabino ma da ba ake daka shi cikin daban in ka da mata kudin kuma kamar zaka gama a sama ka sa eh duka ana haka na bayan da ba a yi
wanda ake sa kuma buluban
a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne shi ma daban ne tunda duka ana shi shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban kai nikan shi ka nika garin shi daban sai ka zo ka dafa hatsin ka ka tsoko buluban da ke kan buri
sai ake tsakura
ma ah sai ake tsakura mara daka a dafa shi daban
a dafa da ruwa
a dafa shi da ruwa daban yayi waras ko a filala shi sai a gama shi moli gare kamar kan bacin moli da waki ne ake yi kenan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da ke da cikin ka da sukarin ka da komi duka a yi shi cikin
a hada da garin da aka nuko
da garin da aka nuko sai a gama duka a murje haka nan ne take ji inda ta kudi ke ciki
kuma akwai wanda suke da muri
eh kuma na muli a shi shirwa shi ne ake daban shi kuma abinda aka nuko a yi da baki da muli kuma sai a kirba kuma inda muli aka shirwa shi na rakan hannu shi da muli ake sha kudewa kuma sai a daka a daka shi da kwaka yake danko shi a na muli bai da kowa ma amma ai yayi ko ne dadi to rishin muli ne duka yake haka nan yanzu ko ba haka ba
to kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha
ah gutsala ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha mata arziki ta kuɗi take dama ta sha ta koshi amma ziyara yanzu kin ga ai ba su shin ta kuɗi wata in kin ce mata ta kuɗi ma ba ta san shi ba ma amma mu gaskiya nan Niger nan da magaran dai ba a wasa ta kuɗi a ƙasa ta nadi shan ta kuɗi anan da magaran ba a wasa a nadi duniya
duka ma matan Niger
amma kan Niger gaskiya mu yana da muhimmanci tunda namiji shi zai kama matan shi bun hatsi ya aije mata shi ma hayya sha tunda ta kuɗi muhimmancin shi yawa ne a jikin mace in tana ban nono yana ƙara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya na gyara ta sosai da ke san manuwa ko ba haka ba ba sai na fayyace duka ba ku sai a tara ma mace buhu nono na tukudi ne wata mace ba ta shafa wata ba ta iya barci ma mata shafa horo ba wallahi ba ta iya barci
mace ba horo
a banza ce gaskiya banza ce gaskiya ta zama banza
masu sauraro iya shirin namu kenan na yau yanzu a madadin Tamar Abari da bakin namu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ma sauran abokan aiki a nan muryar Amurka da suka taimaka ga nasarar shirin ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da fatar a kara sabuwar sallah lafiya ku